Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanya nan ne tare da Sarkilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Talata, 2 ga watan Janairun sabuwar shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tabbata da su, ga dan mutan Gumel da kanin labarai.
To, Murtala, an tabbatar da mutuwar mutane hudu sakamakon girgizar kasa mai karfin gaskiyar ta afku a gabar tekun yammacin kasar Japan ce Litinin. Isra'ila ta bayyana wani sabon mataki na kai harhar a zirin Gaza, inda ta sanar da ranar Litinin cewa za ta rage yawan sojojinta a Gaza. Daga nan ba a ji cewa kasar Habasha da jamhuriyar Somalia sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta farko da tarihi wadda za ta ba Habasha damar shiga tekun Bahar Maliya.
To, bayan labaran duniya, za ku ji cewa gwamnan jihar Filato da ke arewacin Najeriya, Caleb Mutuwang, ya ce abin da ke faruwa a jihar ya wuce zancen rikicin kabilanci ko kuma fada tsakanin manoma da makiyaya.
Let us call a spade a spade. This is simple genocide.
A jihar Bauchi kuma, jami'an tsaro ne suka cafke wani mutum bisa aikin samar da iskar gas ba bisa ka'ida ba ko kuma ba ta hanyar da ta dace ba, ta sai dai fasahar da ya kirkira ta sami kyakkyawan yabo.
Irin waɗannan masu wannan talent da kuma initiative kamata ya yi tsaggaman ko tara gaman ta taimaka musu.
Shin yaya yanayin demokuraɗiyya yake a ƙasar da shugabanta mai shekaru 91 a duniya wanda ya kwashe tsawon shekaru 42 yana mulki yake? Muhawarar kenan da shirinmu na tsaka mai wuya ne yau ya kunsa, inda Aliyu Musafan Sokoto ya soma sabuwar shekara daga ƙasar Kamaru. To, amma kafin nan sai a gyara gaba domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a, assalamu alaikum, ga labaran duniya. An tabbatar da mutuwar mutane hudu sakamakon girgizar kasa mai karfin gaskiyar ta afku a gabar tekun yammacin kasar Japan a yammacin jiya Litinin. Hukumar kula da hasashen yanayi ta kasar Japan ta bayar da rahoton girgizar kasa fiye da 10 a tekun Japan da ke gabar tekun Ishikawa da wasu larduna da ke kusa. Mafi girma cikin girgizar kasa ita ce mai karfin maki 7.6 a ma'aunin girgizar kasa, kuma ta tayar da ta katse wuta tare da rushe gine-gine a yammacin gabar tekun babban tsibirin Japan na Honshu. Akalla gidaje shida ne girgizar kasar ta lalata, inda mutane suka makale a ciki, inji kakakin gwamnatin Yoshima Hayashi. Gobara ta tashi a birnin Wajima da ke lardin Ishikawa, kuma an samu katsewar wutar lantarki a gidaje fiye da 30,000, inji shi. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka za ta bada duk wani taimako da za ta iya. Isra'ila ta bayyana wani sabon mataki na kai harhar a zirin Gaza, inda ta sanar ranar Litinin cewa za ta rage yawan sojojinta a Gaza, yayin da take ci gaba da kai harhar kan Hamas a yankin. Sanarwar da rundunar sojojin Isra'ila ta fitar ta ce ana sa ran janyewar sojojin zai rage raɗin tattalin arziki da kuma baiwa sojojin damar ƙarfafa ayyukan da ke tafi a cikin wannan sabuwar shekara da muka shiga, saboda yakin zai ci gaba kuma har yanzu ana buƙatar ayyukansu. Rear Admiral Daniel Hagari ya ce ana sa ran ci gaba da yakin, makasudin yakin yana buƙatar dogon fada, in ji shi a ranar Lahadi. Isra'ila ta kuma janye tankunan yakinta daga wasu yankunan Gaza a cewar mazauna wurin. A ɗaya ɓangaren kuma, an rufe hanyar shiga tashar fili, wato filin tashi da saukar jiragen sama mai cike da cunkoson jama'a ta John F. Kennedy da ke New York, yayin da masu zanga-zangar goyon bayan Falastini suka hallara a filin jirgin a karo na biyu cikin mako guda. Hoton bidiyo da aka fi a yanar gizo ranar Litinin ya nuna motoci suna tafiya a hankali, wasu na ɗaga tutocin Falastinawa, kuma 'yan sanda sun kafa shingen bincike don karkatar da akalarsu. An hana motoci shiga ɓangaren da matafiya suke bi da yammacin jiya Litinin, sai masu tikitin tafiya ko ma'aikata da masu ɗaukar fasinjoji. Hakanan an takaita zirga-zirgar jiragen ƙasa da ake kira Air Train da ke ɗaukar matafiya zuwa wurin jirgi na wani ɗan lokaci ga fasinjoji da ma'aikata masu tikiti.
Sunan ba da jimawa ba, Sarfilu zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To, amma kafin nan, gwamnan jihar Filato da ke arewacin Najeriya, Caleb Mutuwang, ya ce abin da ke faruwa a jihar ya wuce zancen rikicin kabilanci ko kuma fada tsakanin manoma da makiyaya yayin da yake gabatar da jawabin bikin sabuwar shekara ga jama'ar jihar gwamnati Motwang ya ce lokaci yayi da hukumomin da lamarin ya shafa za su fuskanci lamarin da gaske domin shawo kansa wakiliyarmu Zainab Babaji na dauke da karin bayani
Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang yace kashe-kashen da ke aukuwa a jihar Plateau tsantsan ta'addanci ne da wasu ke aikatawa kan jama'ar jihar kuma dole ne a tunkare shi akan ayyukan ta'addanci idan har ana so a yi nasarar dakatar da kisan mutane da barnata dukiyoyi a jihar A jawabin sa na sabon shekara gwamnan na jihar Plateau Caleb Mutfang yace a tsakanin watan Afrilu da Yuni na shekarar da ta gabata an kashe mutane 400 yayin da ƴan ta'addan suka kashe mutane fiye da 160 a ƙarshen shekarar
It is a misrepresentation of facts to describe these needless and unprovoked attacks on our people as a farmer-herder clash Let us call a spade a spade This is simple genocide
Gwamnan na jihar Plateau Caleb Mutfang kenan ke cewa kuskure ne a alakanta harin da aka kaiwa mutane a matsayin rikicin manoma da makiyaya mu fade shi karara kisa ne na kare dangi
I wish to declare a week of mourning from January 1st to January 8th 2024
Gwamna Caleb Mutfang yace ya ware mako guda don yin makoki tun daga ranar 1 zuwa ranar 8 ga watan Janairun 2024 ya kuma buƙaci al'umar jihar su dukufa da addu'o'in kariya daga masu mugunta da suka tasarwa al'umar jihar Gwamnan ya kuma yabawa hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa da ta jiha saboda kayan tallafi da suka kaiwa waɗanda ke gudun hijira Sanata mai wakiltar tsakiyar jihar Plateau Diket Plan yace babbar matsalar ita ce yadda maharan ke mamaye gidaje da gonakin al'ummomin da suka kora daga ƙauyukan su.
Wurare mudun kuma masu kwace wa ma ana maimu.
Wato ma'ana hakan ma'adinai kenan.
Yauwa to mutu da a nema da barbaro a rage irin wannan ayyukan wanda ba tare da permission ba ba tare da izini ba. Mun kafin kai imani ka samu alajin lasin a don kowa ya kai na roka kuma taimaka masu da su kayakin su gyara gidaje su koma gida ana cikin wani abubuwan duka me yasa ba taba yin arrest ba me yasa ba taba kama wani a arrest ne shi a prosecution ne shi kuma ya faɗa wanda ya zo tun da baki ne ba shi ne shi senator Lalong ya ce kai shi ma ya kamata mu samu North Central Development Commission.
Wato wata hukuma da za ta gina ko kuma inganta jihohin da suke tsakiyar Najeriya.
Wannan commission ga dinga san abubuwa a ciki to da wannan akwai asusu daga government tana tura kudi a wurin in ga yayin mafanda wannan asusu a gina su dan wuraren tsaro donating ma masu tsaro dan providing equipment ma masu tsaro kai ma masu tsaro so that effectively za su yi tsaro
Tuni dai gwamnatin tarayya ta amince da ƙara tura dakaru a yankunan da ake samun matsalolin tsaron don kawo ƙarshen su Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu ga Sarfilu ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Jiragen saman rashi sun kai hari a wata jami'a da wani gidan adana kayan tarihi da ke alaka da wasu fitattun masu rajin kare ƙasar Ukraine a ƙarni na 20 a ranar Litinin, inda mazauna yankin suka sha alwashin gyara barnar. Farko ya farfasa tagogi da yawancin rufin jami'ar a gagariyar ta ƙasa a wajen yammacin birnin Lviv na Ukraine, inda Stephen Bandera wani jarumi ga mutanen Ukraine, amma mugu a cewar ƙasar Rasha ko kuma Kremlin. Wanda ya karatu a can ya ci karo da abin da zai kasance zagayewar na haihuwar Bandera shekaru 115 na biya lalata wani gidan kayan gargajiya da ke kusa da Rome Shukvich dukansu mutanen biyu sun kasance manya a jigo wato manyan jigo a juriya da kishin ƙasa ga mulkin Soviet kuma suna da alaka da rundunar sojin Ukraine UPA waɗanda suka yi yaki da sojojin Soviet a yakin duniya na biyu Kasar Habasha da Jamhuriyar Somaliland mai cin gashin kanta sun rataba hannu kan wata yarjejeniya ta farko ta tarihi wadda za ta ba Habasha damar shiga tekun Bahar Maliya in ji ofishin Prime Minister Abiy Ahmed ranar Litinin. An bayyana hakan ne a birnin Addis Ababa inda shugaban kasar Somaliland Musa Bihi Abdi ke ziyara. A cewar Habasha, Ahmed da Abdi sun rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna ko MOU a takaice don haɗin gwiwa a babban birnin Habasha. Ya ce yarjejeniyar na da niyyar yin aiki a matsayin tsarin haɗin gwiwa tsakanin bangarorin biyu. Sanarwar da ofishin Ahmed ya fitar ta ce yarjejeniyar fahimtar junan za ta samar da hanyar tabbatar da burin Habasha na tabbatar da hanyar shiga teku. Daga ƙarshe, jiya Litinin hukumomin shari'a a ƙasar Tunisia sun ba da umarnin tsare fitaccen ɗan jarida Zaid Alheni tare da gurfanar da shi a gaban kulliya bisa zargin ɓata suna kwanaki bayan ya soki ministan kasuwanci in ji lauyansa. Alheni zai fara zaman kotu ne a ranar 10 ga watan nan na Janairu akan zargin ɓata sunan wasu a shafukan sada zumunta. Lauyansa Ahaji Hamani ya shaida manema labarai. ‘Yan sanda sun fara kama shi ne a ranar Alhamis bayan ya yi tsokaci game da ministan a gidan rediyon cikin gida a wata hira da aka buga a Facebook, in ji kamfanin dillancin labarai na Tunisia.
Sarfilu Hashim Gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To a jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya, wani matashi ya kirkiri wata hanyar samar da iskar gas ta amfani da kayan shara na roba a daidai lokacin da duniya ke mararin wasu hanyoyin samun makamashi maras illa ga yanayi da muhalli. To sai dai yayin da jami'an tsaro suka cafke shi bisa kotun makwabta jama'ar unguwa, fasahar tashi ta ja hankali har ma da birgewa. Daga Bauchi ga rahoton Abdul Wahab Muhammad.
Bincike ya nuna cewar wannan fasahar da ake kira pyrolysis hanya ce da kasashen duniya ke bi don samar da nau'in makamashi don amfanin gidaje da kuma wasu na'ura. A halin yanzu wani matashi a jihar Gombe, Allah ya bashi fasahar kirkirar iskar gas din ta yin amfani da robobi da leda da kuma tsohon man mota da ya gama amfani. Rundunar jami'an tsaro ta farin kaya ta ziyarci wajen da ake sarrafa makamashin iskar gas din karkashin komandanta Bello Ma'azu. Biyo bayan koke da makwabtan da suke wurin da ake sarrafa makamashin na iskar gas din da suke cewa wari ke damu su.
Wannan bawa Allah da Allah ya ba dama, ya ba hazaka, ya ba shi kuma dama ta gaskiya. Yunkuri ne yana da kyawu, amma dai yunkurin sai sake ba daidai ba. But an same su daidai lokacin da suke kokarin fidda kayakin da suka sarrafa domin saidawa. Ba fetur ba ne, amma suna sarrafa abubuwa ne ya ba su iskar gas domin amfanin injinuka da motoci da dai sauran wasu ababe na yau da kullum na kasuwanci ko kuma amfanin gida. Yana amfani da wasu chemicals. Can wa'anda idan mai saurare jiya ya san wa'annan chemicals din, sai kuma raw materials na yau da kullum da ake amfani da su kamar tsohuwar taya, ledodi na wa'anda ake yaddawa cikin gari da kuma injin oil wanda aka yi amfani da shi.
Wanda yake kuro fasahar samar da makamashin iskar gas din ya yi bayani wa 'yan jarida game da wannan fasahar makamashin iskar gas.
Sana makarantu idan kasuwa ne fasaha ne mun je mun samu fasaha wanda duk duniya an san ta ana yi da muka kuma kai da ta muka ga Najeriya don yanzu shekara daga shekara ta yanzu zuwa shekara ta da suka wuce kin kasuwa sun shiga jaraba da sai muka ce to mu ya za mu yi mu kawo sabon abu mu zo mu tushe sai muka yi research ne shekara biyu muna research akan wannan sabon fasaha na pyrolysis robobi sun yawa an rasa ya za a yi da su shi ne sai biyu aka zo na masu fasa da suka ya za a yi a dawo da wa'annan abun su dawo mai abu mai amfani. Ɗan trial process ne duk first week of December da muka fara just sati ɗaya da shiga sai muka gano akwai ware suka ce to wannan abun bare yiwu a cikin gari ba. Kuma har ne ba zana hirin su ma yancin sai muka tashi alhamdulillah takardar mu daga dosin muka sama yana nan yana mutana muka je can hannun kwana.
To wani irin hatsari ne wannan fasahar ke da shi, shin ko za a iya kaucewa hatsarin ga abin da Commander Bello Ma'azu yace
asalin da ke ciki akwai da environmental hazard and degradation health hazard as well kuma mun gano sighting of one location is very very bad because yayin ne akan gidaje na kwana ba na ayyuka na kamfuna ba irin waɗannan masu wannan talent da kuma initiative to kamata yayi state government ko federal government ta taimaka musu ta ba su guri kebabbe wanda za su yi wannan abin har Allah ya sa ya ci gaba
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
ta gaida Abdulwahab Muhammad masaurare wato kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kuma a koda yaushe za iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga Aliyu Mustafa da shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
a gaskiya babu wani ci gaban da aka yi cikin demokradiya a kasar Cameroon in ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiya zan iya gaya maka ma mun koma baya ne zaka ga akwai ƴan siyasa dewa da suke na furfur da aka kama su domin dai suna so su fito titi su ba da ra'ayin su aka kama su
wannan demokradiyar tamu ta kasar Cameroon demokradiya ce kawai take da take da suna amma ba wata demokradiya a ciki ko wai dan adawa ya za a yi a saye ka a sa ka a ju in ka kisa yiwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijira dole kana ji kana gani
jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na farko a cikin wannan shekara sabuwa ta 2024 kuma zamu yayi kallabin wannan shiri na tsaka mai wuya a wannan shekara din a kasar Cameroon yanda Paul Biya shugaban wannan kasa dan shekaru 91 a duniya ke ci gaba da mulkinta tun lokacin da ya faro shi daga ran 6 ga watan Nuwamba shekarar 1982 muna magana shekaru 42 da suka wuce kenan yanzu magana nan da muke da ku Paul Biya shine shugaban kasa mafi dadewa yana kan karagar mulki a Afirka shine shugaban kasa a duk duniyar nan wanda ba dan jinin sarauta ba wanda yake mulki ba kakkautawa wato bai tsaya ko ina ba tun lokacin da ya fara har yanzu a fadin duniyar nan baki daya baya da bayan haka a duk duniyar nan ba za ka samu wani shugaban kasa da ya girmi Paul Biya ba shine kowa tsufa to kuma har yanzu da muke magana yana nan kan karaga shi ta mulki to akan haka ne wakilinmu na can Cameroon wato a birnin ta Yaoundé Mohamed Bashir Ladam ya gayyato mana wasu gogaggun yan siyasa har guda hudu daga jam'iyyun siyasa daban-daban na kasar Cameroon cikin har da jam'iyyar da ke mulki ta Paul Biya din domin su zauna su rika su kalla kuma su gaya mana yadda suke kallon ci gaba ko rashin ci gaban harkar demokradiya a wannan kasa to Muhammadu bismillah kai da bakinka
masu saurare assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka naku Muhammad Bashir Ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan birnin Yaoundé wato babban birnin Cameroon lalle kuwa maudu'in mu na yau zamu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokradiya a kasar Cameroon mun san cewa Cameroon tun 1990 kamar shauran kasashen nahiyar Afrika ta rungumi wato demokradiya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran kasa to a yau dai muna tambayoyi ne ga manyan baki da muka samu daga cikin su akwai wato Malam Shehu Usman daga Yaoundé Shehu Usman assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
to she kuma malam Muntari Hamisu daga wato Baminda babban birnin arewa maso yammacin Cameroon a yankin Ingilishi a nan kasar Im malam Muntari Hamisu assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullah
muna nan tare da kuma wato Alhaji Muhammadu Jafaru na jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM shi kuma daga can Bertuwa kenan babban birnin gabashin kasar Cameroon Alhaji Muhammadu Jafaru assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
daga karshe kuma ga CC Bamanga shi kuma daga birnin Duwala kenan shi ma daga wato jam'iyyar yan adawa yake na FSNC CC Bamanga assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare da kai naga kuma zamu fara maudu'in namu ne da kai wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a kasar Kamaru tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura.
A gaskiya babu wani ci gaban da aka yi wato a cikin demokradiyya a kasashen mu wato na Afrika bakaɗe musamman ma a kasar Kamerun in ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya. Zan iya gaya maka ma mun koma baya ne. Don me yasa muka koma baya? Don a ɗaya zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na personal da aka kama su a banza. Menene kama su da aka yi? Wato domin dai suna so su fito titi su ba da ra'ayinsu aka kama su, musamman ma ina tuna da wato 'yan uwana 'yan siyasa da suke nan a MRC da suke nan a partin din wato shugabar mai tafiyar da siyasa a Kawala partin ta, kuma akwai 'yan farin hula ma dewa da suke nan a fursuna na ɗaya kenan. Na biyu kuma zaka gani akwai 'yan jarida dewa da yau a ƙasar Kamerun mun san cewa an kama su aka masu duka aka yi masu wato tsananin abubuwan da bara iya ma faɗa ji daɗi akan nan domin a ji shi ba. Ina tunawa da Muhammad Wazizi da har yanzu ba binne shi ba. Ina tuna da Martinez Zogo da har yanzu in ka duba mun san yanda ake tafiyar da sha'anin shi. Kaga wannan dukka ai ba za ka cewa akwai demokradiyya ba. To a gaskiya a nawar ra'ayin ni wato ni ina dubawa cewa mun koma baya ne sosai. Don yau a ƙasar Kamerun ba yanda za ka yi ka fito ka yi magana gwamnati ba su takura maka ba ko kuma ba su nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba. To abin tausayi ne a tafiyar da muke yi. To abin da nake so in kawo kenan nawa ra'ayi.
Shehu Usman wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afrika. Shehu Usmanu a shirinmu na yau a wannan sashen Hausa na muryar Amurka muawarar mu ta danganci maganar ci gaban demokradiyya a kasar Kamaru. To a matsayin ka na mai tsokaci wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau?
To a gaskiya Alhaji Bashir Adam in ana duba ne ta fuskan demokradiyya da kuma ci gaban da aka samu, to an samu dai tofa albarkacin baki a kasar Kamaru a matsayin ci gaban demokradiyya shine kawai aka samu a matsayin demokradiyya. Amma wani ci gaba hakan nan a karan kan kasa, me kasa ta amfana, wani irin ci gaba kasa ta samu? To in a matsayin tattalin arziki ne kaga a yanayin da muke lokacin da bamu a cikin demokradiyya. Yanzu da demokradiyya ta zo inda kowa zai samu wato zai shago mun demokradiyya, sai ya zama abin ya zama wasu tsirawu ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiyya. To kaga babban abin da dai zamu godewa Allah shine kashe-kashen rayukan da wasu kasashen suke fama da shi duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu, mu ba mu da shi a wannan kasan. Da dai akwai wasu bangarorin da ɗan tawari da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran kasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na Boko Haram. Amma fuskan demokradiyya lokacin da tsohon marigayi shugaban kasa Ahmadu Ahidjo ya bar karagar mulki, kamfanonuwan da kasashen kamar suke da shi na kayan kai sun kai guda 700, muna da jiragen sama akalla guda 7, muna da jirgin ruwa guda 1, muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin. Amma a yanzu komai wanda Kamaru za ta dauka na ta na karan kanta na taka rawar gani babu. Hasali kuma duk wasu ayyukan da aka dauko na makudan kuɗi ba za ba a cimma gaci. To a muddin gaskiya a fuskan demokradiyya dai ba wani ci gaban da aka samu a kasar Kamaru in dai magana ce ta gaskiya.
To Malam Shehu, wato idan na saurare ka, shin kana nufin cewa zuwan demokradiyya ne ya kawo ya sa wato yawancin sungulla a kayan alatu da Kamaru suke da shi ta lalace ne ko ya kamar da kalisafa a kamfanin jirgin sama a jirgin ruwa da shauransu? Shin zuwan demokradiyya ne ya kawo haka? Kai buga watakila an samu wani dan ci gaba musamman abin da ya shafi wato sungulla irin na zabe? An san cewa a kasar Kamaru ba akalla dai daga 1990 zuwa yanzu dai an yi gudanar da zabe kamar na shugaban kasa kamar so 6 hakan nan zuwa 7 akwai zaben yan majalisa da aka yi su ma gagara kirga haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba yi ba wannan duk baya nuna alamun ci gaban demokradiya
Alhaji Bashir ai wannan demokradiyyar tamu ta kasar Kamaru demokradiyya ce kawai take da take da suna amma ba wata demokradiyya a ciki wannan kuma zabubukan da aka gudanar a 1991 dai a lokacin aka yi zabe aka yi yunkurin tada rigingimu marigayi John Fungi mafi wasu alkaluman masu wasashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zaben amma gudun tarzoma yace shi bai zai yaki koko bai zai tada kayan baya ba aka samu zaman lafiya shi wannan shugaban namu ya zarce to tun daga wannan lokacin demokradiya she zama kawai kowani dan adawa ya za a yi in ka taso ya za a yi a saye ka a sa ka a ju in ka kisaiwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijirar dole kana ji kana gani in ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da ba su a demokradiyyar su suke ci gaba yanzu misali in ka duba kasar China ai ba demokradiyya ake a China ba kowa ya sani a India ma su ma kasan salo irin nasu demokradiyyar kasashen da suke a nan Russia kasan irin demokradiyyar su amma sun da suke tsantsan demokradiyyar ita Faransa da take ikirarin demokradiyya da ita Amurka ai ana ganin irin cikar da suke samu in abu yayi daidai da ra'ayin su demokradiyya ne in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyyar karyawa suke gaskiya demokradiyya a kasar Kamaru ita ta kawo mana cikas
a gaishe ku malamai to wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan tattaunawa da muhawara da muka fara dangane da siyasa a ƙasar Kamaru idan Allah ya kai mu rana wuce za mu zo mu ci gaba da duba me yasa kamar yadda aka fara magana ƙasashen da ba su da demokradiyya a duniyar nan sun fi masu demokradiyya samun ci gaba kuma shin jam'iyyu ko ƙungiyoyin adawa a can Kamaru suna taimakawa wurin dagula harkokin demokradiyyar nan ko kuma dai jam'iyya mai mulki ce kawai take yin wannan muna godiya ga shi wakilin namu na cikin birniya wanda Muhammad Bashir Ladan da kuma bakinsa da suka hada da Shehu Usman da Dr. Muntari Hamisu da Muhammadu Jafaru da kuma Sisi Bamanga a madadin su duka ne Ali Mustafa Sakuta a Washington DC muke kare muku kikkiawar fata a cikin wannan sabon shekarar da aka shiga Allah ya ba mu dukkan alherin da ke cikin ta ku huta lafiya
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takeice
to a takeice an tabbatar da mutuwar mutane hudu sakamakon girgizar kasa mafi karfin gaske da ta afko a gabar tekun yammacin kasar Japan a jiya Litinin hukumar kula da hasashen yanayi ta kasar Japan ta bayar da rahoton girgizar kasa fiye da 10 a tekun Japan da ke gabar tekun Ishikawa da wasu larduna da ke kusa mafi girma cikin girgizar kasa ita ce mai karfin maki 7.6 a ma'aunin girgizar kasa Isra'ila ta bayyana wani sabon mataki na kai harhar a zirin Gaza inda ta sanar ran Litinin cewa za ta rage yawan sojojinta a Gaza yayin da take ci gaba da kai harhar akan Hamas a yankin. Sanarwar da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce ana sa ran janye sojojin zai rage adadin tattalin arziki da kuma baiwa sojojin damar karfafa ayyukan da ke tafi a cikin wannan sabuwar shekara. A ɗaya bangaren kuma an rufe hanyar shiga tashar tashi da saukar fili a jiragen sama mai cike da cunkoson jama'a ta John F. Kennedy da ke birnin New York yayin da masu zanga-zanga goyon bayan Falastina suka hallara a filin jirgin a karo na biyu cikin mako guda. Hotunan bidiyo da aka kafe a yanar gizo ranar Litinin sun nuna motoci suna tafiya a hankali wasu na ɗaga tutocin Falastinawa kuma 'yan sanda sun kafa shingen bincike dan karkatar da akalarsu.
To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da karfe 8 na safe a gogon Najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Kevin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalamu.